This program is specifically for Borno states, and the purpose is to restore basic services that were damaged in the conflict.
Sakolin sai ce wannan shiri na jihar Borno ne kawai, kuma an kirkiro shi ne don taimaka wa al'ummar jihar wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummar da wannan rikici ya shafa, don su ci gaba da gudanar rayuwarsu wanda zai ba su damar neman abinci da kansu da ma wasu sauran ababen more rayuwan.
The program is for 3 years in principle.
Yace na biyu kuma shine mun yi shi ne don taimakawa gwamnatin jihar Borno, don ba za mu ci gaba da bada irin wannan gudunmawa ba har na tsawon lokaci. Wannan shiri ya na shekara uku ne kawai, kuma muna sa ran cewa mun yi wani abin da za mu taɓa rayuwar al'ummar jihar Borno. An kuma tambayi Mr. Collins din game da matsalolin tsaro da ake samu a wasu yankuna, waye suke ganin wannan shiri nasu game da irin waɗannan wurare.
That can be a challenge because of the inaccessibility of some parts of the state, but I'm confident that we can work out.
Yace eh, gaskiya ne mun yadda akwai matsaloli a wasu wuraren wanda ba ma iya kaiwa gare su, amma ina da ƙwarin gwiwa cewa akwai abubuwan da za mu iya yi don sa ido kan yadda muke gudanar da ayyukan namu. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima, wanda mataimakinsa Honorable Usman Muhammad Durkoye wakilta, cewa ya yi.
The economic impact of the crisis is substantial, which is nearly $9 billion across the Northeast state. Two-thirds of damages are in Borno, amounting to $5.9 billion.
Yace wannan matsala na rikicin Boko Haram ya shafi shiyar arewa maso gabacin Najeriya sosai, wanda za a iya cewa an yi asarar kusan biliyan 9, amma ana da mafi yawan asara ne a jihar Borno. An yi asarar kusan dala biliyan 5 da miliyan 900 a jihar Borno kadai. Yace wannan rikicin ya haifar da asarar gidaje kusan 900 da wasu gine-gine. Yace akwai kuma ajujuwa kusan 500 da su ma aka lalata ko kuma aka koda, dakunan shan magani 230 da dukkanin sayan kungiyar Boko Haram ne suka lalata, da ma dai wasu gine-gine masu amfani wanda kuma wannan shi da aka kaddamar zai taimaka kwarai da gaske wajen tallafa wa al'ummar jihar Borno da suka samu kansu cikin wannan hali, a cewar gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima, wanda mataimakinsa Alhaji Usman Muhammad Durkoye wakilta. Bayan kaddamar da wannan shirin ne dai, sai na tambayi kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da masu kunnar da waɗanda rikicin Boko Haram ke daidaita, wata Professor Babagana Umar Zulum, ko ta yaya za su gudanar da wannan aiki tare da kungiyar tarayyar Turai, ta dai abin da ke cewa.
Akwai muna da steering committee wanda shi gwamnan Borno da kuma minista na state for budget Hajar Zainab Ahmed su ne za su zama chairman na wannan. Akwai ministry for RRR da akwai PCNI. A state level kuma akwai technical implementation committee. Insha Allah mu ne za mu gani yadda za mu yi mu gaya ma wayannan nine implementing partners ya za su ci gaba da wannan aiki.
Professor Babagana Umar Zulum kenan, commissioner mai ma'aikatar sake gine-gine da kuma tsugunar da al'umma da rikicin Boko Haram daidaita a jihar Borno, ke bayani kan wannan shiri na kungiyar tarayyar Turai da ta keɓe euro miliyan 143 don taimaka al'ummar jihar Borno da rikicin Boko Haram in ya daidaita. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Magani annan Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mukula da su tun da jirgin jirgin nan Germany, shi jirgin jirgin nan Ingila, to ja kada da Italiya in ya dan foka ya kariya, bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan.